price of my life, not the price that you're willing to pay. You cry, your tears you hurl in the sea when you see me go by. Why so sad? Remember we made an arrangement to you and you went away, but you're making me mad. Remember despite our estrangement, I'm your man. You'll be back, soon you'll see. You'll remember you belong to me. You'll be back, time will tell. You remember that I served you well. Oceans rise, empires fall. We have seen each other through it all. And the bush comes to shore. I will send a fully armed battalion to remind you of my love. Da 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 da